سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 23 ga watan Zulqa'da hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 11 ga watan 5 miladiya ta 2026 muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala bisa kaddarawarsa da ya ba mu iko da za mu fara gabatar da wannan karatu a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Hidaya da ke cikin wannan unguwa ta Kwandila a cikin birnin Kano. Kamar yadda bayani ya gabata, insha Allah za mu dinga amfani da irin wannan lokaci a rana mai irin wannan dan karanta littafin Sharhu Shama'il Muhammadiyya na babban malami Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala, kuma insha Allah akwai dan ta'aliki ko sharhi na shi ainihin wato wannan littafi da zamu dinga bi na babban malami Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin Al-Badr. To kamar yadda aka sani, duk sanda za a karanta littafi a takaice akan karanta tarihin mai littafin don a san wane ne shi, don a ƙara gane ƙima ta littafin da za a karanta. Al-Imam At-Tirmidhi ana masa alkunya da Abu Isa, masunansa Muhammad ibn Isa ibn Saura At-Tirmidhi. Shi Tirmidhi din kaman gari ne wanda nan aka haife shi, wanda Tirmidhi din a yanzu haka tana cikin kasar Uzbekistan. Abu Isa Tirmidhi ɗaya ne daga cikin fitattun malaman hadithi, kuma mahaddatansa wanda ya rubuta littafin nan da ya fi shahara da Al-Jami, wato Jami'u Sunan At-Tirmidhi, wanda ana kirga wannan littafi ɗaya daga cikin littattafai na hadithi guda 6 waɗanda suke madogara a cikin Musulunci. Kamar yadda na faɗa, an haife shi a cikin garin ainihin wato Tirmidhi cikin ƙasar Uzbekistan a yanzu haka. Na Abu Isa Tirmidhi ya yi karatu a hannun manya-manyan malamai na zamaninsa, kamar Imam Al-Bukhari, wanda ana ganin yana daga cikin waɗanda ya daɗe yana karatu a hannunsu. Ya yi ɗalibta a wato wajen Imam Al-Bukhari. Abu Isa Tirmidhi jagora ne wanda yake ya ƙware matuƙa game da abin da ya shafi ilimin hadithi da kuma likitancin illolin da ke faruwa a cikin isnadin hadithi. Al-Imam Abu Isa Tirmidhi Muhammad ibn Isa ibn Saura ابن موسى ابن الضحاك السلمي البوغي an haife shi a shekara ta 209 kuma a cikin wannan alƙarya ta Bug a cikin garin Tirmis wanda shi Tirmis din kamar yanda bayani ya gabata yana cikin Uzbekistan ya kuma rasu a shekara ta 279 bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alkunya sadai ita ce Abu Isa laqabinsa kuma hafiz muhaddith imam wannan dai ana masa laqabi ana ce masa hafiz wanda wani mataki ne a cikin ilmul hadith ana ce masa muhaddith shi ma wata martaba ce da wani mataki a cikin ilmin hadisi wa kana dariran abu isa tirmizi an ce makaho ne wasu sun ce an haife shi da makanta din ne ma'ana dama can a makaho aka haife shi suka ce a makanta ta same shi ne daga baya lokacin ya girma Abu Isa Tirmizi yayi tafiye-tafiye zuwa kasashe daban-daban domin neman ilimin hadisi kamar irin su kasar Khurasan kasar Iraq da kuma yankin Hijaz daga cikin mafi bayyana cikin ainihin wato malamansa bayan Imam al-Bukhari akwai Qutaybah bin Sa'id akwai Ishaq bin Rahuya akwai Mahmud bin Gailan kuma wayannan duk in kana mu'amalantar littafin sa Jami'u Tirmidhi to zaka dinga jin zaka dinga wato yawan jin sunayen wayannan manyan malamai malamai ne na shi Abu Isa Tirmidhi wanda ya karatu a hannunsu yana da matsayi madaukaki a abin da ya shafi ilimi yana da kuma wallafe-wallafe da yayi ana siffanta Abu Isa Tirmidhi da Imamul Huffaz wato ana siffanta shi saboda kaifin kwakwalwarsa da kaifin haddasa saboda kwarin da yake da ita kwarin tilawa ko hadda ta hadisi ake kiransa Imamul Huffaz fitattun wallafe-wallafe na Imam Abu Isa Tirmidhi akwai Al-Jami'us Sahih wanda dai aka fi sani da ko kace Sunan Tirmidhi duk da an fi sanin sa da Al-Jami'u Tirmidhi wannan ana kirga shi daga cikin littafansa mafiya fito da shi kuma kamar yanda bayani ya gabata yana cikin jeren giyar hadi wato littafan hadisai guda shida da ake kira kutubus sita wanda duniyar musulunci tana dogara da su da yin hujja da su a cikin addini wanda an ce hadisan da ke cikin wannan littafi sun kai kamar kimanin 3,956 cikin littafansa akwai ash-shama'il muhammadiyya wanda shine wannan littafi da ke gabanmu wanda za mu karanta shi insha Allah wanda wannan littafi shi ya fufuce da shahara game da bayanin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin littafansa akwai al-ilalus saghir wanda an buga shi an hada shi da Sunan Tirmidhi in ka duba karshen littafin Jami'u Tirmidhi daga karshe za ga wannan littafin Al-Ilalus Saghir galibi a haka ake hada su da shi Jami'u Tirmidhi Imam Tirmidhi malamai sun yabe shi kwarai da gaske da cewa shi Abu Isa Tirmidhi imam ne alim amil mutqin muhaddith min al-diraz al-awwal in ka koma cikin al-bidaya wal nihaya na ibn kathir da siyaru a'lam an-nubala na al-imam adh-dhahabi zaka ga irin yanda suka yi bayani dalla-dalla na tarihi da kuma wato darajoji da martabobin Abu Isa Tirmidhi to tunda ba lacca aka ce a yi game da tarihinsa, rayuwarsa, rubuce-rubucensa neman ilimi ba, wannan a takaice dai shi ne kamar ɗan abin da za a iya yin mabuɗin kunne da shi. Na koda ka ji an ce Abu Isa Tirmizi ba za ka rasa tuno wani abu ko ka iya hakaito wani abu cikin abubuwan da ka ji an ambata ba. Amma lallai malami ne wanda yake da ya amsa sunan malami, kuma ba za ku fahimci haka ba sai mun ci gaba da karanta littafin, za a ƙara fahimtar haka. Da haka insha Allah a takaicen takaitawa wannan shine Abu Isa Tirmizi. Kamar yadda na faɗa, wannan littafi Shama'il Muhammadiyya ko Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne wanda malaman musulunci daban-daban sun yi masa sharhi. Shuruh ɗinsa suna da yawa, amma wanda yake hannuna ina ganin ba zai wahalar samu ba, don akwai wanda suna da wahalar samu a kasuwa, amma dai wanda yake hannuna insha Allah ba na jin yana da wahalar samu a kasuwa shine na ainihin wato Abdulrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr. Kuma shine zan karanta insha Allah, za mu bi shi min gilafin ila gilafin insha Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. تقديم يتي قباتر الحمد لله رب العالمين يتي لكن يبود قوديا لكراري سنتبتك الله وبنجي هلتو وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين ألا يكار صلاتي دا أمنتي دا البركة akan wanda aka aiko shi dan ya zama rahama ga talikai, nabiyina Muhammadin, wanda shine annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa ala alihi da iyalan gidansa, wa ashabihi da sahabbansa, wa atba'ihi da kuma magoya bayansa ila yaumiddin, har izuwa ranar tashin alkiyama. Amma ba'du, bayan haka, fa inna minal ma'lumi, sanannan abu ne, anna ta'rifa sunnatar rasuli sallallahu alaihi wasallam, haƙiƙa ma'anar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, in aka ce sunna, wa hadithahu ko aka ce hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam, indal muhaddithin, amma a wajen malaman hadithi duk sanda kaji sun ce sunna ko sun ce hadithi, suna nufin ma udhifa ila annabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي. wannan shine ta'rifin sunna, shine ta'rifin hadisi. A wajen su malaman hadisi, dukkan abinda aka jingina shi aka raba shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam na maganganu ko ayyuka ko kuma abin da aka yi a gabansa bai inkari ba, yayi shiru ko kuma kaji an ambaci wata sufa da ta dangance shi ta halitta ko sufar da ta dangance shi ta ainihin wato halayya, wannan duk a wajen malaman hadisi, duk abin da ya danganci maganar annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen malaman hadisi ana kiransa sunna, ana kiran wannan abu hadisi. Duk wani aiki da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, aka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin kuma da salsala ingantacciya, to wannan aikin shi ma sunansa hadithi, sunansa sunna. A wajen malaman hadithi, dukkan abin da aka yi a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi inkari ba, bai hana ba, a wajen malaman hadithi wannan abu ya shige shi ma, tunda ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa stamfi, shi ma ya tabbata ya zama sunna. Duk da cewa asalinsa ba annabi ne ya faɗa ba, ba kuma shi ya aikata ba, amma wani ne ya faɗa a majalisin annabi, kuma annabi yana nan kuma ya ji, amma bai inkari ba, wannan magana ita ma ta zama shari'a, ta zama sunna. Haka in wani cikin sahabbai ya aikata wani aiki, ba annabi ne ya sa shi ya aikata ba, amma ya aikata wannan aiki da sunan addini, kuma annabi ya masa shiru, wannan shi ma ana kiransa sunna, ya zama taqrir. Dukkan wani abu da kaji an faɗa wanda ya danganci annabi sallallahu alaihi wasallam na sifarsa ta halitta ko sufofinsa na halayya wannan duk yana cikin abin da ake kira hadithi ko sunna fa yadkhulu fi hadha at-ta'rif kenan zai shiga cikin kunshin wannan ma'ana ma sahha duk abin da ya inganta an ashabir rasul daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min bayani sifatihi sallallahu alaihi wasallam na bayanin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyya al-jamila wato sifofin sa na halitta kyawawa allati khalaqahu Allah alaiha wa'inda Allah ya halicce shi akan su wa sifatihi al-khuluqiyya al-azima da kuma sifofin sa na halayya na dabi'a masu girma allati waffaqahu Allah azza wa jalla litakhalluqi biha wanda Allah madaukakin sarki yayi masa gamdakatar yayi man muwafakar sufantuwa da dabi'antuwa da su to wannan dukkanin su suna shiga cikin kunshin hadithi ko sunna wa hadhihi sifatul jamilatu wa'innan kyawawan sufofi wal akhlaqul azimatu wa'innan halaye masu girma ja'at zaka same su halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka same su sun zo mabthufatan awawatse fi dawawin sunna cikin manyan kundaye na sunna min sihah daga sihah irin sahihul bukhari sahih muslim was sunan da kuma sunan irin sunan abi daud sunan at-tirmidhi sunan ibn majah sunan an-nasa'i wal masanid da kuma cikin masanid irin su musnad na at-tayalisi musnad na al-imam muhammad bin hanbal to dan haka kenan sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wayannan littafai zaka same su an jajjeho su haka an musu wani babi an kawo su anan an kawo su wani hadisi ya fito da wata ma'anar wani hadisin ya fito da wata ma'anar wani babin ya sake fito da wata sifar to zaka samu wannan littattafan sunna kundaye manya da ake ji da su cikin wayannan manyan littafai kama daga sihah sunan masanid cike suke da bayanin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam cike suke da bayanin halaye na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa gairiha ba iya waɗannan ba ba hadda wasunsu waja'at sannan zaka samu sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam kyawawa halayensa masu girma zaka samu a wani lokaci kuma sun zo mufradatan fi muallafatin khassatin biha an ware su an yi musu wani littafi sukutum wanda kawai an wallafa wannan littafi ne dan yayi bayanin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in ka koma cikin wancan littafin zaka dinga samu ana kakkawo su haka ba a hada ba sannan akwai malaman da kuma suka zauna zama na musamman suka ware littafi sukutum da yake bayani game da sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kyawawan halayensa wa ashharu ma ullifa fi zalika cikin littafan da aka wallafa na musamman dan su bayanin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa mafi shaharasu kitabu shama'il shine wannan littafin da zamu karanta lalle akwai littafai da yawa da malamai suka rubuta diddan kokarin fito da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa na wato kyawawa amma mafi shaharar littafi da aka ware musamman dan ya tattauna wannan ainihin mawdu'i wannan batu mai muhimmanci to shine littafin ash-shama'il lil imam at-tirmidhi na al-imam at-tirmidhi sahibul jami' wato wanda yake marubucin Jami'ut Tirmidhi al-mutawaffa sana wanda ya rasu shekara ta 279 rahimahullahu ta'ala faqad kana marja'an 'aziman muhimman fi mawdu'ihi wannan littafin da zamu karanta na Shama'il Muhammadiyya ko Shama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne wanda yake makoma reference ne mai girma mai matukar muhimmanci a wannan batu da ake magana akai daka in kana so kayi maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halayensa sufofin sa to wannan kundin da zamu karanta na Shama'il
makoma ce gare ka in ka koma zaka samu abin da kake nema na kokarin fito da sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam halayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kathurat inayatul mushtaghilina bil hadith bihi wato kulawar waɗanda suke shagaltuwa da ilimin hadisi ta yawa bihi game da wannan littafi inayatul mushtaghilina bil hadith waɗanda suka damu suka shagaltu kulawarsu ta yawa game da abin da ya shafi hadisi to za ka ga kulawarsu ta yawa kwarai bihi game da wannan littafin kadiman tun a zamanin can na farko wa hadithan da kuma zamanin da ya kunshi zamanin mu wa qad waffaqa Allahu al ibn al aziz abdul razzaq lalle ko shakka babu Allah yayi muwafaka Allah yayi tawfiki ga dan abdul razzaq dan abdul aziz kai abdul razzaq adama Allahu tawfiqahu Allah ya dawwamar da datar da shi wa as'adahu Allah ya faranta masa fi dunyahu wa ukhrahu a duniyarsa da lahirarsa ma'ana shi wanda yazo wanda zamu karanta littafin sharhin nasa kenan li sharhi hadha alkitab wace irin muwafaqa Allah ya masa wane irin gamdakatar Allah ya masa gaman katar da Allah ya yi wa wannan Abdul Razzaq din da Allah madaukakin sarki ya masa tawfiki ya azurta shi ya faranta masa wajen kokarin yin sharhi ga wannan littafi shama'ilin nabi ko shama'il muhammadiya wa idahi ma'anihi da kokarin fito da ma'anonin da ke kunshi a wannan littafi wa qad tala'tu ala mawadhi'a minhu malai yake cewa hakika na karanta wasu sassa wasu wurare na shi wannan littafi fa alfaituhu sharhan mufidan yace na ga cewa wannan sharhi ne na wannan littafi mai matukar fa'ida usi tullabal ilmi bi qira'ati hadha alkitab malai yake cewa ina yin wasiya ga daliban ilimi su karanta wannan littafi wa sharhihi da sharhinsa wal istifadati minhu su yi kokarin fa'idantuwa da wannan littafi ilman wajen su ilmantu da ilmin da ke cikinsa wa khuluqan wajen su ɗabi'antu da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka kawo a cikin littafin wal fa'idatu min ma'rifati sifatihi sallallahu alaihi wasallam al khalqiyya ma'rifatu hay'ati dalatihi sallallahu alaihi wasallam al bahiyya wa muhayyahu al wadda wa tamyizu fi ar-ru'ya al-manamiyya بين الرؤية الصادقة المطابقة لما ثبت عن أصحابه التي لا يتمثل الشيطان بها ما ليس والفائدة أمفانن دكي تشكين هكا دا فائدة تثنن من معرفة صفاته صلى الله عليه وسلم فائدة دكي قنشتكين سنن سفوف من زن الله صلى الله عليه وسلم الخلقية نهلتا معرفة هيئته sanin kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine hay'ati tala'atihi sanin kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albahiyya masu banƙai wa muhayyahu sanin fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam alwadda mai matukar sheki da haske wattamyizu da kuma tantancewa fi ru'yal manamiya a cikin mafarki da muke yi a bacci bainar ru'yar sadiqati tsakanin mafarki na gaskiya dan in baka san wannan littafi ba baka san sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ka ce kai mafarkin annabi ai baka da wani ba wani abu da za a yi quantifying cewa shi ka gani baka da wani sikeli baka da wani ma'auni da za a iya auna cewa eh annabi ka gani dan kai ma baka san shi shi zama ne ce daga cikin fa'idar sanin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallam na halitta da sanin kamannin annabi sallallahu alaihi wasallam masu matukar kyau da sanin fuskar sa mai hasken nan wannan ita za ta taimaka wajen tantancewa mai mafarki a bacci wajen gane tsakanin mafarkin sa na gaskiya ne saboda mafarkin sa almudabiqati yayi daidai lima tabata game da abin da ya tabbata an ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga sahabban annabi dan ba wanda suka yi zamani ne suka san shi suka san sufofinsa irinsu. Da haka shin mafarkin da mutum yayi yayi daidai sufar da ya gani a cikin mafarki aka ce masa annabi ne sallallahu alaihi wasallam yayi daidai da irin sufofin da sahabbai suka faɗa na annabi sallallahu alaihi wasallam la yatamathal ash-shaytanu biha irin mafarkin da yayi irin sufofin da sahabbai suka faɗa ne wanda shedan bai iya yin kamanceceniya da annabi a cikin su wa baina ru'yal manamiyatil kadiba kuma zai iya bambanta tsakanin mafarki na bogi na ƙarya. Da haka in mutum ya kwanta ya yi mafarki to zai iya gane mafarkin da ya yi na gaske ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ko kuma kai wannan mafarki ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ba. In muka karanta littafin muka ji sufofin annabi wannan zai taimaka ma ko annabi ka gani a mafarki za ka iya gane shi ne ko ba shi ba ne. Wannan fa'ida ce ita ma mai zaman kanta. Wa amma fa'idatu ma'rifati sifatihi al-khuluqiyya wannan game da sufar annabi sallallahu alaihi wasallama ta halitta kenan. Sai malai ya ce amma game da fa'idar sanin sufofin annabi sallallahu alaihi wasallama na halayya fal ilmu bima akramahu Allah bihi ilimi sani game da irin abinda Allah madaukakin sarki ya martaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi min akhlaqin karimatin na halaye masu girma atnallahu alaihi biha wanda har Allah madaukakin sarki sai da yabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biha saboda sufantuwa da waɗannan sufofin bi qaulihi da fadin Allah wa innaka la ala khuluqin azim Allah ta'ala da kansa yace lallai kana kan wasu kyawawan dabi'u masu girma. Suratul Qalam wal amalu ala takhalluqi bi hadhihi al akhlaqi iktida'an bihi. Fa'ida ta biyu da zaka samu wajen sanin halayen Annabi sallallahu alaihi wasallam banda waccan fa'ida ta farko, fa'ida ta biyu shine wal amalu zaka dage kaga kai aiki tukuru ala takhalluqi wajen kokarin dabi'antuwa bi hadhihi al akhlaqi da irin waɗannan halaye da kaji an gaya maka ba dan komai ba iktida'an bihi sallallahu alaihi wasallam sai dan kana kwadayi kai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji an ce sufar sa kaza ce yana da sufar kaza yana da sufar kaza to fa'idar ka san haka zaka tasirantu da waɗannan halayen kuma za a ga tasirin a rayuwarka kama qala Allah ta'ala kaman yanda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ahzab laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Allah ta'ala ya ce lalle kyakkyawan abun koyi ya kasance gare ku cikin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman kana yarju Allah wal yawmal akhir amma fa ga wanda yake kaunar Allah yake kaunar lahira wa dhakara Allah katiran kuma yake ambatan Allah da yawa wa min haqqihi ala ummatihi yana daga cikin haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan al'ummarsa bashi ne annabi sallallahu alaihi wasallam cebin al'umma haƙƙin sa ne a kaina a kanka a kansu a kan kowa da kowa an takuna al-alsinatu hara san mu su kasance radabatan danyu bi sanayi alaihi da yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi kulli ma yaliqu bihi da duk abin da ya dace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba wai sai kaga dama ba sai na ga dama ba wannan haƙƙi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke bi na yake binka harshe ina harshenka ya zamanto bai bushewa qala sallallahu alaihi wasallam sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya zama kullun cikin yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace da dukkan abin da ya dace a yabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi ma al-hadari malai yace amma duk da haka kuma kai hattara tare da yin hattara min al-gulwi daga ketare iyaka alladhi la yardahu Allah wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam irin ketare iyakar da Allah bai amince da ita ba shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai amince a ketare iyaka a haƙƙinsa ba kaga kenan can hannu guda kar ka zama mai sakaci wajen ambaton annabi da yabon annabi sallallahu alaihi wasallam kullun a bakinka amma fa kada kuma ka yi guluwi ka shige iyaka wadda irin iyakar da ka shige din Allah bai amince ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma bai amince da haka ba wa bi thanayi ala sunnatihi, kuma ka dinga yaba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wa idahi mahasiniha, da kuma yin fashin baki da bayanin fito da kyawun sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wa bayani daruratin nasi, ka kuma ci gaba da bayanin larurar da mutane ke tattare da ita ila tamassuki biha, zuwa ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Larura ce ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, larura ce. Yanda ka san ka ci larura ce, ka sha larura ce, kai bacci larura ce, ka rayu larura ce, ka mutu, wayannan dukkanin su ba yanda ka iya larura ne. To ruko da sunnar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam larura ce. Da haka babu magana sai an ga dama, sai an bushi iska, a'a, ruko da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan larura ne akan kowa da kowa. Wa anta kunal alsinatu raqabatan bis salati was salami alai, sannan hara san musu zamanto danyu ba su bushewa wajen yawaita salati da taslimi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana daga cikin haƙƙin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi a kanmu, saboda ka yawaita masa salati, wannan shi ma yana daga ciki. Wa as'alullaha azza wa jalla, malai ce ina roƙon Allah mai girma da ɗaukaka, an yi wa fiƙal jami'a, da ya datar da mu gabaki ɗaya, lima yurdihi, bisa ga abinda zai yardar da Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an yuwaffiqa tullabal ilmi, kuma ina roƙon Allah ya datar da ɗaliban ilimi, lilishtigali bil kitabi was sunna, wajen ƙoƙarin shagaltar da kansu wajen riƙo da littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana alaihi salaful umma, da abinda magabata na wannan al'umma suka rayu kuma suka tafi a kai. Wal amali bi dhalika, da kuma yin aiki da hakan, liyadhfaru, dan su rabauta, bi sa'adatid dunya wal akhira, da arzikin duniya da lahira. Wa sallallahu wa sallama wa baraka, Allah ya ƙara salati da tsira da albarka, ala abdihi, ga wannan bawa nasa, wa rasulihi, kuma manzansa nabiyyina Muhammadin, annabinmu Muhammad, wa ala alihi, da iyalinsa, wa sahabihi, da sahabbansa ajma'ina baki ɗaya. Wannan kamar muqaddima ce ko ta'aliqin da Abdul Muhsin ibn Hamd al-Abbad al-Badr yayi wa shi Abdul Razzaq Abdul Muhsin al-Badr, mahaifinsa kenan, yayi masa ta'aliqi kafin a shiga cikin wannan ta'aliqi ne na mahaifin mai littafin. Inna alhamdulillah, wannan ita kuma muqaddima ce ta biyu, ita kuma muqaddima ce tawa ta shi kuma mai littafin, wanda yayi sharhin Shama'il, yace inna alhamdulillah, lalle dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah, nahmaduhu, muna gode masa, wa nasta'inuhu, muna neman taimakon sa, wa nastaghfiruhu, muna neman gafarar sa, wa na'udhu billahi, muna neman tsarin Allah, min shururi anfusina, daga sharrin kawunanmu, wa sayyiati a'malina, da miyagun ayyukanmu, man yahdihillahu, duk wanda Allah ya shiryar da shi, fala mudilla lahu, babu mai batar da shi, Allah ka shiryar da mu, wa man yudlil, duk wanda Allah ta'ala ya batar, fala hadiya lahu, babu mai shiryar da shi. Wa ashhadu an la ilaha illallah, ina mai shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, wahdahu la sharika la, shi kadai bai da abokin tarayya. Wa ashhadu anna muhammadan, ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, abduhu wa rasuluhu, bawan Allah ne kuma manzansa ne, sallallahu alaihi wa sallama alai, Allah ya ƙara salati da tsira da aminci a gare shi, wa ala alihi, da iyalansa, wa ashabihi, da sahabbansa ajma'ina baki ɗaya. Amma ba'du, bayan haka, fa inna kitaba shama'il, malai yace wannan littafi na shama'ilul muhammadiyya lil imam at-tirmidhi, na babban malami al-imam at-tirmidhi rahimahullah, kitabun azimun, littafi ne mai girma, wa mu'allafun mubarakun, wallafa ce mai albarka, abin wallafawa ne mai albarka, fi babi, a cikin wani babi, min ashrafi abwabil ilmi, duk rubuce-rubucen da aka yi a babuka daban-daban na ilimi, to rubutu akan halaye da ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan rubutu ne mafi albarkar rubutu, mafi ɗaukakar rubutu a babinsa. Da aka sai malai yake cewa fi babin, a cikin wani babi, min ashrafi abwabil ilmi, daga cikin mafiya daraja da tsada cikin babukan ilimi, wa ajalliha mafi girma cikin babukan ilimi shine rubutu akan shama'ilul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala wa huwa shama'ilu nabiyina al-karim yace ba wani abu bane wannan babin da aka yi rubutu akan sa shine littafin da yake bayani game da dabi'u da halayen annabinmu sallallahu alaihi wasallam wa khisaluhu da dabi'unsa almunifa madaukaki madaukaka masu daraja shine almunifa almunifa madaukaka masu daraja wa sifatuhu sharifa da kuma sifofinsa masu daraja wa akhlaquhu rafi'a da halayensa madaukaka wa adabuhu alkarima da dabi'unsa kyawawa wa mu'amalatuhu tayyiba da mu'amalolin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da hadada alhasana kyawawa salawatullahi wa salamuhu alayhi siran Allah da amincin Allah su kara tabbata a gare shi fa huwa kitabun shi wannan littafi na shama'il littafi yahwi shama'il afdal ibadillah littafi ne da ya tattaro ya kunshi bayanin halaye da dabi'un mafi falalar bayin Allah wa ahabbihim ila Allah littafi ne da ya tattaro bayani na halayen wato mafi soyuwa a wurin Allah khalilillah shine badadin Allah wa mustafahu zababban Allah wa mujtabahu abun fifitawa a wurin Allah akmali ibadillahi shine mafi cikar bayin Allah ibadatan wajen ibada ba a samu ba kuma ba za a samu wanda ya kai shi cikakkiyar ibada ba sallallahu alaihi wasallam wa azkahum khuluqan shine mafi tsarkin bayin Allah alal idlak saki ba kaidi shi yafi kowa tsarkin khuluqan halaye ba a samu mai tsarka kan dabi'u da halaye ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa adiyabihim nafsan mafi kyawu da tsaftar zuciya ba a samu wata zuciya mai tsafta irin ta annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wa ahsanihim mu'amalatan mafi kyawun su mu'amala ka taba jin wanda ya kuka wajen mu'amala da shi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kyakkyawan mu'amala wa a'azamihim ma'rifatan billah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin Allah wa tahqiqan li'ubudiyyati ya fi kowa tabbatar da bautar Allah yanda Allah ya ce a bautata masa istafahu Allahu azza wa jalla Allah mai girma da daukaka ya zabe shi li yakuna safiran bainahu wa bain ibadi dan ya zama jakadan Allah tsakanin Allah da bayinsa duk wanda ya san Allah manzon Allah ne wasida sallallahu alaihi wasallam babu wata hanya da zaka san abinda Allah yake so sai ka bi manzon Allah domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine safir ma'ana shine jakadan Allah tsakaninsa da bayinsa shi Allah ke gaya wa abinda yake so shi kuma ya gaya wa bayinsa sallallahu alaihi wasallam wa wasitatan shine tsani bainahu wa bainan nas tsakanin Allah da mutane shine wasita fi dalalati ala alkhair wajen nuni akan alkhairi duk wani alkhairi shi yasa manzo Allah ya ce babu wani alkhairi da ya bar duniya bai nuna wa mutane ba babu shi babu wani sharri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai nuna wa mutane cewa su guje shi ba shi yasa lokacin da yazo hajjin ban kwana ya ce na isar da sako ya Allah ka shaida Allah madaukakin sarki ya zabe shi a wannan matsayi ya zama shine mai nuna wa mutane alal khairi aikin alkhairi wad'awati ila alhuda shi Allah ya jibunta wa kira zuwa ga shari'a waqtarahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ilmin Allah madaukakin sarki ya zabe shi yana sani Allah madaukakin sarki ya zabe shi yana sani cewa min afdali wa a'raqil bashariyati nasaban Allah madaukakin sarki ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi falala shine mafi darajar dan adam ta fuskar nasaba arkin asali ba wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah madaukakin sarki ya zabe shi a matsayin mafi fici kuma mafi tsarkin nasaba wa khassahu Allah ya ware shi bi akmali sifatil bashar, da mafi cikar sufofin dan adam taka. Allah madaukakin sarki ya ware manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya suffa ya bashi wasu sufofi na kamala wanda in ba shi ba babu wanda ya cika su. Min haythul khalqi wal khuluq, ta fuskar halitta, ta fuskar halaye. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cike yake ya cika ta fuskar halitta, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kammala ta fuskar halaye da dabi'u sallallahu alaihi wasallam. Wa khassahu, Allah ya ware shi bi ajmalis sifat, da mafi kyawun sufofi. Fi hay'atihi albahiyya, cikin kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu ban kai. Wa tala'atihi aljamila, da surar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai ban sha'awa. Wa muhayyahu almushrik, da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai sheki. Wa sifatihi al-aliyati ar-rafi'a, Allah ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi wasu sufofi madaukaka masu daraja salawatullahi wa salamuhu alayhi. Allah ya kara salati da aminci akan wannan manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa khassahu, Allah madaukakin sarki ya kuma kebance shi bi akmalil khilal, da mafi cikar dabi'u na ciki. Khilal kenan halaye dabi'u na ciki wa'anda ba a iya ganin su, banda kawawan dabi'u da aka kawata shi na zahiri. To kuma Allah ya kuma inganta shi, ya ware shi da wasu cikakkun dabi'u na ciki. Wa ajmalil akhlaq, ga mafi wato da kuma mafi kyawun halaye. Wa adiyabil adab, da nagartattun dabi'u. Wa ja'alahu, Allah ta'ala ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam uswatan lil alamin, ya zama abin koyi duniya. Shi sa baba gidaje irin wanda baya koyi da manzon Allah, dan ba a yi wayayye ba irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da haka Allah ya aiko shi ya zama uswa, abin koyi, ba wai ga bakake ba da fara, duk duniya. Allah ta'ala ya aiko shi ya zama uswatul lil alamin. Wa qudwatan, Allah ya turo shi ya zama jagora li ibadillahi ajma'in, na bayin Allah baki daya. Qala ta'ala, Allah ta'ala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira. Suratul Ahzab ayata 21, mun karanta ta dazu. Wa hadhihi alaya, wannan aya kama qala al-imam al-hafiz ibn kathir rahimahullah fi tafsiri, kaman yanda babban malamin tafsiri ibn kathir rahimahullah ta'ala a cikin tafsirinsa tafsirul qur'an al-azim a mujalladinsa na shida shafi na 391, yana cewa aslun kabirun fi ta'assi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwali. Yace wannan aya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, al-imam ibn kathir yace wannan aya asali ce, asali ne mai girma, wani tushe ne mai girma. Fitta asibi rasulillah, wajen koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi, cikin zantuttukansa, maganganunsa. Wa af'alihi, da ayyukansa. Wa ahwalihi, da halayensa sallallahu alaihi wasallam. Wannan aya tushe ce mai girma wajen karantar da duniya koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, cikin maganganunsa, cikin ayyukansa, cikin halayensa. Wa min al-ma'lumi, sanannan abu ne, anna ta'assibihi, koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, waliqtida'a, da kuma kwaikwayansa, far'un anil ilmi bi shama'ilihi, wannan reshe ne sakamakon sanin dabi'unsa. Wa khisalihi, da halayensa. Wa khilalihi, da halayensa na ciki. Wannan shine ya jagoranci mutun zuwa ga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam da kwaikwayansa. In baka san waye annabi sallallahu alaihi wasallam ba, baka san halayensa ba, baka san dabi'unsa ba, ya za ka koyi da shi? Da aka koyi da shi, ya samo asali ne, wani reshe ne da ya samo asali daga sanin waye annabi sallallahu alaihi wasallam, sanin dabi'unsa, sanin halayensa, sanin kuma dabi'unsa na ciki. Id, domin la ya ta'atta, ba zai yiwu ba iktida'un bihi, yin koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam. Walattiba'un linahjihi, ko kwaikwayan salan tafiyarsa, ko rayuwarsa, wala luzumun lihadihi ko lazumtar koyarwarsa, illa bi ma'arifati sirati, gaskiyar al'amari sai an san sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu yanda ba zai yiwu ba ma kace kana koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam, kana kwaikwayon salon rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, kana lazumtar koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da ka san tarihin waye manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, wa shama'ilihi ba tare da ka san menene dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam ba, wa khisalihi da halayensa, wa khilalihi al'azima da kuma halayensa na ciki waɗanda suke masu girma sallallahu alaihi wasallam. Wa lihadha, saboda haka kana muta'akkidan ala kulli muslimin, ya zama wajibi ba sai naga dama ba, wajibi akan dukkan musulmi, an yi uniya bi dirasati sirati hadar rasulil karim, wajibi ne akan duk mutumin da yake kiran kansa musulmi ya maida hankali kwarai wajen karanta tarihin wannan manzo mai girma sallallahu alaihi wasallam, wa shama'ilihi ba mustahabbi bane, ba ganin dama bane, wajibi ne akan kowane musulmi ya koyi ya karanci sanin halayen annabi sallallahu alaihi wasallam, inayatan kuma irin kulawa da maida hankali muqaddamatan wadda zai gabatar da ita, alal inayati bi ghairihi akan kulawa da yake bawa wani haka min albashar, wai duk kulawar da kake ba wani bil adam, in dai kai musulmi ne nagartacce, kulawar da kake ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi haka, ana so ka bashi kulawa, kuma alamun kana ba wa manzon Allah kulawa shine kullun tambayar kake, ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya manzon Allah yayi kaza, ya manzon Allah yayi kaza, tarihin san ana yi, jin dadi kake, kana nutsuwa, kana ƙara fa'idanta, in ana fadar maganganunsa ko ayyukansa ko koyarwarsa, wannan na daga cikin abinka da ya bata kake ta nema, da haka kana kasa kunne ka saurara, da haka wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa ka sauke wajibinka a wannan babi, kana kokarin sanin tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da sanin tarihin wani a cikin mutane na duniya, li'annahu sallallahu alaihi wasallam azkal bashariya wa khairul ibad wa qudwatul amilin wa sayyidu waladi adam ajma'in, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azkal bashariya shine mafi tsafta, mafi tsarkin bil adama, wa khairul ibad shine mafi alherin bayin Allah, wa qudwatul amilin shine abun koyin masu aiki, wa sayyidu waladi adam shine shugaban duk wani dan adam ajma'ina baki daya, lokaci yayi mun ci biyo, wa shama'ilu al muradu biha khisalul insan, to bayan malam yayi wannan shimfida sai ya ce ash-shama'il, an ce shama'il muhammadiyya ko shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam, to kalmar shama'il me take nufi, sai ya ce al muradu biha khisalul insan wa awsafuhu wa khilaluhu wa akhlaquhu wa adabuhu wa nahwu zalik, in aka ce shama'ilul insan ana nufin dabi'un mutum, halayen mutum, sufofin mutum, ta'adun mutum da makamancin haka, yuqalu, shi sa ana iya cewa a larabci fulanun hasanu shama'il ay hasanul akhlaq, wani mutum ne mai kyawawan dabi'u, wa yuqalu, ana iya cewa karimu shama'il, wani ay karimul akhlaq, kenan yana da dabi'u na karamci, dabi'u masu girma, wa li hadha samma al-imam at-tirmidhi wa ghayruhu min ahli al-ilm awsaf an-nabi sallallahu alayhi wa sallama wa akhlaqahu wa adabahu wa ma yata'allaqu bihi bish-shama'il, shi sa Abu Isa at-Tirmidhi ba shi kadai ba, da wasu daga cikin malamai suke ambatan sufofin annabi sallallahu alayhi wa sallam, halayen annabi sallallahu alayhi wa sallam, dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam, da duk abin da ke da alaka da haka, sai su kira shi da ash-shama'il, insha Allah sai mu tashi, wa fi dirasati shama'ilihi wa ma'rifati khisalihi wa khilalihi fawa'idun 'azima, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya ba mu nada.
kuskuren da muka yi kotun tiban harshe Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana kauna da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ruko da sunnarsa kankaman mu mutu da ita Allah madaukakin sarki kuma ka tashe mu a karkashin tawaggarsa sallallahu alaihi wasallam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullahi